أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والآقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تيجا بدك راتمنا لتاف صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وتصف أزمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتكم وطن رمضان ليومنا الخميس 21 غوطن شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 22 يوم الخميس 22 غوطن شعبان ميلادية يوم الابنتكات وانا أكوني سكان سكولي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina 443 wanda yake daidai da 24 da watan Mars miladiya ta wato 2022. Insha Allah wannan shine wato darasin mu na goma a cikin wannan littafi. Wanda jiya mun shigo fasali na 16 inda malam ya kawo mana wato fasali akan al-qada. Al-qada wato shine abin da ya shahi rama azumi. Mun gani abu na farko inda malam yake cewa ilm ya muslim faqahana Allah wa iyyaka fi ad-din an al-qada fawat min ramadan la yajibu ala al-fawri inma wujubuhu ala al-tarahi wujuban wasi'an lima warada an sayyida aisha radiyallahu anha kana yakunu alayya sawmun min ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi sha'ban. Wato mun gani a darasin mu na tara mun gani irin yanda wato malam ya koro mana wato cewa rama azumi, mai azumi da zai rama azumi wato ba zai rama shi bane akan wato fauran ana idi ramadan wajibi ne akan ka a ce ka rama shi a lokacin, wajibi ne ka rama shi amma alal tarahi akan jinkiri, kana da wata 11 kafin wani ramadan ya dawo ka rama shi. Ramo wajibi ne, amma shi ne wajibin ba wajibi bane dole kawai cewa ramadan yana ida yau sallah washe gari kawai ka fara azumi ramuwa he ka ramo shi, wannan ba shi bane wajibin. Kenan kana da dama ka jinkirta har zuwa wato abin da ya shahi kafin wani ramadan ya zo. Kenan mun gani dalili shine hadisin Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa ta kasance ya kasance akan ta azumin Ramadan ta zamanto batta iya samun ta rama wannan azumin sai a cikin watan Sha'ban, irin wannan wata da muke ciki. Kenan kai ma wanda kake da azumin watan Ramadan na bara wanda baka yi ba, to har ya zamanto wannan watan a wannan watan kana iya kai shi. Abinda ba a so shine ya zamanto wato ka kai shi har wani Ramadan ya zo kai ku baka rama shi ba. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لأذر أو لغير أذر. ما لن يكت شوى الحافظ ابن حجر في أتكين فتح الباري مجلدين هدو سفاتا إريدا ومئة ترد يكت شوى أولنا حديث ناء عشاء أقوي دليلي أكن حالتي نمتين يجنكر تواتو راوما أزمي yana halalni wato mutun ya jinkirta ramuwa azumi. Malam yace yana daga cikin abu ne sananne, amma ya zamanto ka rama shi da gaggawa shi yahi kamar yahi zamantawa alkhairi, kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha al-aya. Haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake fada ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Kenan wannan duka mun gane shi wato jiya a karatun mu. Jiya mun yi karatu ko wajen kwana biza a ce an yi darasi biyu, na san ba ku samu bala ba ki an yi darasi wajen guda biyu. Ganin Ramadan ya matso muka ce to zan yi mutataliya, ya zamanto an yi kokari da ikon Allah mu samu abin da muka samu a cikin wannan littafin. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu akan abin da muke ji. kenan yau zan mu tashi kan abu na biyu da malam ya kawo mana a cikin fasali na wajibcin fasali na ramuwa shine yace wala yajibu thaniyan wala yajibu tatabu fil qada'i ilhaqan li sifati al qada'i bi sifati al ada'i li qawlihi ta'ala fa iddatun min ayyamin ukhra wato ba wajibi bane ba kai wanda kai ake bin ka azumi ya zamanto idan zaka rama azumin watan ramadan sai ka yi shi ajiri ala tatabu wannan ba wajibi bane ba sai sai ka yi shi ajiri menene malam yace ba zai zamanto ba siffar ada'in shi siffar da zaka kawo azumin naka na ramadan dake ajira kake yin shi wata guda to ba ita bace ba siffar da zaka yi shi akan ramuwa kenan wannan yake nunawa akan ramuwa wato kana da dama in kai yau gobe kai tsallake jibi kai gobe ka wato tsallake kenan shine malam yake so ya nuna maka har yake cewa wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yarda Allah da tabbata gare shi yake cewa la ba asbihi an yufarrad wato babu lahi ga mai azumi ya zamanto ya rarrabe su wanda zai rama azumi kararraba yau kai daya biyu sai ka zamna ka huta in yaso bayan shi ka ci gaba ko kuma ya zamanto wato kai yau daya kamar yanda Abu Huraira yake cewa yuwatiruhu insha Allah kai shi wuturi wuturi in kaso kenan shi ma babu lahi akan ramuwa malam yake cewa amma ma rawahu al-Baihaqi wa Daraqutni min tariq Abdurrahman bin Ibrahim an Ala bin Abdurrahman an abihi an Abi Huraira radhiyallahu anhu marfu'a man kana alayhi sawm ramadan man kana alayhi sawm min ramadan falyasriduhu wa la yuqti'uhu wa la yuqti'uhu wato malam yake cewa hadisin da ake rawaitowa daga Imam al-Baihaqi wato yarda Allah subhanahu wataala ya ji kanshi da kuma Daraqutni daga hanya ta Abdurrahman bin Abi bin Ibrahim daga Ala dan Abdurrahman daga baban shi daga Abi Huraira marfu'an cewa dukkan mutumin da ya kasance akwai azumi na Ramadan akan shi to falyasriduhu to yayi shi ajere wala yuqti'uhu kada yayi shi ayyankenki akwai wani hadisi da ake rawaitowa haka hadisin Abi Huraira ne shine malam ya kawo ma wannan hadisin yace fa huwa da'if hadisi ne wanda yake da rauni hadisi kuma wanda yake da rauni mun gani ba aka hujja da shi kenan wannan hadisin rauni gare shi saboda me Imam Daraqutni yake cewa Abdurrahman bin Ibrahim da'ifun shi a cikin sanadin hadisin wanda ya kawo hadisin a cikin an samu wani rawi wanda yake Abdurrahman bin Ibrahim shi kuma wato mai rauni ne haka Imam al-Baihaqi yake cewa da'afahu Ibn Ma'in wa An-Nasa'i wa Daraqutni wato Yahya ibn Ma'in ya da'afa shi yace wani mai rauni ne haka Imam an-Nasa'i haka kuma Imam Daraqutni duka sun ce wato wani mai rauni ne kenan wannan yake nuna mana hadisin bai inganta ba haka yace wa naqala Ibn Hajar fi Talkhis al-Khabir annabi ne Abi Hatim annahu ankara hadha al-hadith bi ainihi ala Abdurrahman wato Ibn Hajar a cikin littafin shi Talkhis al-Khabir mujalladi na biyu safha ta 206 ya ce daga Ibn Abi Hatim ya an yayi inkarin wannan hadisin akan wa akan Abdurrahman shi bin Ibrahim ya ce wannan hadisin yayi inkarin shi yayi musan shi haka malai ya ce wa kad fassala al-qawl bi tad'ifihi shaykhana al-Albani fi al-Irwa فالذي في سلسلة الضعيفة مما يعلم منه تحسين هذا الحديث فمرجوع عنه فتنبه وتويكي تيوا غمدا ابن دي شاهي ونا حديث ناصر الدين الألباني يا دعف شي ا cikin littafin shi irwaqul ghali shi ma yace wannan hadisin mai rauni ne bai inganta ba kuma yake cewa mene amma a silsilatul da'ifa an samu ruwaya cewa Albani ya hassana shi to da ya zamanto ya da'afa shi a tarwa sai ya zamanto wannan ya shahi wancan kenan hadisi ne wanda yake da'ifi kenan kuma hadisi da'ifi ba aka hujja da shi malam yake cewa khulasatul qawlu annahu lam yasihu fi ma na'lam fi tafriqi wala mutaba'a hadisun marfu' ke cewa game da abin da muka sani babu abin da ya inganta wato game da rarrabewa ko kuma kai shi ajere wani hadisi marfu' daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal aqrab wal ashal wal aisar jawazul amri abu wanda yake mafi kusanci abu wanda yake wato mafi wato sahalewa mafi sauki shine halaccin duka wato al'amuran guda biyu kai ne zaka rama ramadan in kana so kana iya yin sa ajere ka rama su in kuma kana so kana iya yin sa daya ka huta sai ma wani wata misali ana binka azumi 11 kafin ramadan ya dawo wata nawa kake da kwai daga ramadan zuwa ramadan wata goma sha ɗaya, to kowane wata kai azumi ɗaya-ɗaya-ɗaya-ɗaya wannan ya halatta kana iya kai. Kenan shi ne duka malam yake kawo maka wato wannan dalilai. وبه قال واتو امام اهل السنه احمد بن حنبل رحمه الله تعالى كما ده wannan fadan ne imam ahl sunna imam ahmad ya fadi wato yayi fatawar shi akan wannan wa qala abu daud fi masailihi sami'tu ahmad su'ila an qada'i ramadan qala in sha'a farraka wa in sha'a taba'a wallahu a'lam abi daud yake cewa wato ya ji an tambaye imam ahmad akan abin da ya shafi rama azumi ya mutum zai rama azumi da ake bin shi na Ramadan sai yake cewa in ya so wato ya rarraba a wajen ramawai in ya so kuma ya ga dama wato ya yi su a jere wajen ramawai Allah ne mafi sani mana yace lizalika fa jawazu tafriq la yunafi at-tatabu shi wato halacci na mutum ya zamanto ya yi su a rarrabe baya musan cewa ba za ka yi su ba a jere kenan abin da ya shafi ramuwa nan malam duka ya kawo maka bayani dan ya nuna maka cewa kan abin da ya shafi ramuwa wato babu laifi kana iya kai su wato a jere kuma kana iya kai su wato a rarrabe kenan shine sai abu na uku akan abin da ya shafi ramuwa azumi malam yake cewa ajma'a ahlul ilmi anna man mata wa alayhi salawat fa'idatun fa inna waliyahu la yaqdi anhu huwa wala ghayrihi wato malamai gabaki daya ma'abota ilimi sun yi ijma'i sun hadu game da mutumin da ya mutu wato ana bin shi wata salla ana bin shi salla ya mutu malamai sun yi wato ijma'in cewa wani daga cikin waliyan shi ba zai rama mushi ba wannan sallai ko kuma wani ma ba ma na kusa da shi ba zai rama mushi ba mutum ne ana bin shi salla ya mutu to ba za a rama mushi ba yace kazalika man ajiza an siyam la yasumu anhu ahad fi hayatihi bal yut'im an kulli yawmin miskina kama fa'ala Anas radiyallahu anhu fi al-athar alladhi awradnahu anifan wato yake cewa kuma game da haka mutumin da ya zamanto ake bin shi ko kuma ya kasa yin azumi misali latijo gashi nan a raye ya kasa yin azumi baka ce baka dan kana dan shi bayan azumi ka mushi a abinda yake akan shi shine wato kaci zai ciyar game da kowace rana wato miskini kenan ba a ce ba wato ayi mushi azumin bayan azumi misali kuna da latijo a gida wanda bai iya yin azumi sai zamanto abinda yake kan shi shine ya ci abinci sannan ya ciyar da miskini kowace rana da azumi kamar yanda hadisi ne ya gabata wato Anas dan Malik lokacin da tsufa ya zo mushi wato bai iya yin azumi ya zamanto yana ciyar da miskini ya zama miskini mutum 30 ya ciyar da su wato game da wato abin da ya shafi Ramadan kenan wannan shine akan abin da malam yayi magana game da mutumin da bai iya azumi sai yace walakin man mata wa alaihi nazaru sawmin sama anhu waliyu amma dai mutumin da ya mutu sai ya zamanto akwai azumi na nazar mun san azumi na nazar shine azumi na bakance mutumin da yayi alƙawarin da Allah yace in kaza kaza zai yi azumi yayi nazar yayi bakance to in ya mutu bai yi ba wannan azumin sama anhu waliyu to waliyin shi zai rama mushi wannan azumin ko kuma a samu wasu in babu wannan wani ya rama mushi wannan azumin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man mata wa alaihi sawm sama anhu waliyu dukkan mutumin da ya mutu kuma ana bin shi wani azumi to azumin wannan wato waliyin shi zai yi mishi wannan azumin kenan nan malam yana so ya nuna maka wani azumi ne za a rama shine azumi na bakanci misali kamar wanda muka ce kwanakin baya wani yayi nazari yace ma Allah subhanahu wataala idan ya samu wato miliyan 10 na naira zai ma Allah azumi 1000 to a kaddara wannan bawan Allah sai Allah ya amshi ran shi bai yi ba dubun nan to ku ga yan uwa ta kama sai ku rarraba a taimaka a yi mishi dubun saboda hadisi ne gashi nan zan makaranta ana abdullahi bin an ibn abbas radiyallahu anhu qal daga abdullahi dan abbas ya ta Allah ta tabbata a gare shi yake cewa jaa rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna ummati matat wa alaiha sawm shahr fa afa aqdihi anha qala na'am fadailullahi ahqqu an yuqda wato wani zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi ai mai fiye shi ta mutu kuma akanta tayin kenan akwai akan akanta akwai wato azumin wata guda annabi yace ma annabi shin ina iya yin mata wannan azumin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kwarai kwa ai bashi na Allah subhanahu wataala shine wato mafi cancanta ya zamanto anbiya shi kamar wannan nazar da mutun yayi alƙawari ne yayi bashi ne Allah yake bin shi kamar yanda wata azabanin haji shi mai hadisi ne yazo Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya haji yace mahaifiyar shi wani da yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyar shi tayi wato alwashi tayi nazar tayi ba kancan cewa za ta yi haji sai ta mutu to ina iya mata haji Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kwarai kwa fadainullahi ahqqu bil wafa wato shi bashi da Allah subhanahu wataala yake binka shine yafi cancanta mutun ya rama haka yace mishi kafin wannan yace shin in baka labari idan ya zamanto ba ni labari idan ya zamanto wani ana bin mahaifiyarka wani kudi ko wata dukiya shin ka biya mata ta mutu ce zaka biya mata eh kwarai kwa zai biya mata to haka nan Allah subhanahu wataala shine yafi wato a biya mishi kenan mutumin da yayi nazar ya mutu bai ba shi wannan waliyan shi zasu zo wato sarama mishi malan he yace wa hadhihi alhadisu al'ama sarihatun fi mashru'iyyati siyam alwali an almayyit jami'a anwa'u siyam wa bihi qala ba'd ash-shafi'iyya wa dhahaba ilayhi ibn hazm yace wannan hadisan gabaki daya wanda suka zo wato suna mana nuni ne akan halaccin wato waliyin mutum ya zamanto yayi imam wato mamacin wali mamaci ya zamanto yayi mishi ramuwa azumi gabaki ɗaya ko wani irin azumi amma wannan abinda mazhaba ta Shafi'iyya suka tayi da kuma Ibn Hazm shine yace illa anna ahadith al-ama al-makhsusa fala yasumu al-wali an al-mayyit illa sawm nazar wa bihi qala Ahmad kama jaa fi masailihi wato yake cewa sai dai wannan duka hadisan da suka zo an takaice su ne akan wani azumi ne wali mutum zai iya mishi shine azumin nazar azumin ba kance da mutum yayi ya mutu bai yi ba shine wali zai iya yi mishi kenan wannan yake nuna maka yana so ne ya gani maka banda azumin Ramadan ko kuma wani azumi na nafila ko kuma wani azumi daban shine kenan he yace maka mi kama jaa fi masail imam ahmad riwayatan an abi daud kamar inda yazo a cikin littafin masail na imam ahmad riwayata abi daud wato yake cewa samitu ahmad bin hanbal yaji ahmad bin hanbal yana cewa la yusamu anil mayyit illa fi an-nazar ba a yi ma wato mamaci wani azumi sai dai akan abin da ya shahi wato azumin nazar yace qala abu daud yace qultu li ahmad nace ma imam ahmad wa shahru ramadan yace to watan azumi ma yace qala yut'am anu za a ciyar wato game da shi kenan za a ciyar mushi wannan wato azumi kenan wannan shine malam yace wa hadha huwa alladhi tatma inna ilayhi an-nafs wato wannan shine abin da zuciya take nutsuwa da shi mutumin da ya mutu ana bin shi azumin watan ramadan to wannan ba za a rama mushi ba watan ramadan inna sai dai a ciyar mushi wato da azumin wannan shine kamar yanda Imam Ahmad wato ya tafi yake cewa wa yasharifu lahul fu'ad wa yusannidu as-sadr wa yurajjihu fiqhu ad-dalil li anna fihi i'mal li jami'il ahadith al-walida duna ar-radd ahad minha ma al-fahm as-salim laha wa khasatan al-awwal wato yake cewa wannan shine abinda wato rai take zamantowa ta ji sanyi da wannan hadisan da wannan mafhumin cewa hadisi azumin bakance shine za a iya rama ma mutum amma azumin watan Ramadan ba za a iya rama ma mutum ba kuma duka dalilai haka fiqhun dalilan da suka zo na hadisai suka nuna ma cewa idan ya zamanto azumin nazar ne ake binka to wannan wajibi ne waliyin ka ya rama maka idan ka mutu amma idan ya zamanto Ramadan ne wannan wato ba zai zamanto an rama ba shine malam ya kara cewa fadam tafham Aisha radiyallahu anha dalika al-itlaq ash-shamil li sawm Ramadan wa ghayrihi bal dhahabat ila al-it'am wa hiya riwayatuhu bi dalil ma rawathu Amra anna ummaha matat wa 'alayha min Ramadan faqalat Aisha aqdihi faqalat li Aisha aqdihi anha qalat la bal tasaddaqi anha makana kulli yawmin miskina makana kulli yawmin nisfu sa'in 'ala kulli miskin wato Aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta haka ta fahimci ita ma akan dukkan wannan hadisan hadisi yazo daga Amra take ce mata mahaifiyarta ta mutu haka kuma akwai azumin watan Ramadan akanta. Sai ta ce ma Aisha da Allah ta tabbata a gare ta, shin ina iya rama ma mahaifiyata azumin wannan? Aisha ita ce mata, la a bal tasaddaqi anha makana kulli yawmin nisfu sa'in ala kulli miskin. Bari dai ciyar da miskini a madadin wannan ramuwar da zake mata, kowace rana wato ka ciyar da miskini nisfu sa'a. Kenan wannan shine zai zama to kamar ramuwa ne. Kenan wannan shine malamai suka ce dalili ne akan mutumin da ya mutu ana bin shi azumi, abinda za a yi shine za a ciyar da miskini akan kowace rana. Amma in azumin bakance ne shine wato wajibi, wato sai an rama mishi. Kenan azumin nazar wannan alƙawari ne, daini ne da Allah subhanahu wataala, wato wajibi ne sai an rama mishi. Malam yake cewa wa min al-muqarrar anna rawi al-hadis أجرى بمعنى مرويه وذهب إلى هذا التفصيل حبر الأمة رضي الله عنه قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. أخرجه أبو داود بسند صحيح وابن حزم في المحلى وصححه إسناده. وتو yana daga cikin abu wanda yake tabbatacce malam ya ce wanda ya rawaito hadisi shi yahi fahimtar ma'anar shi game da wani ce wannan rabaraban Abdullahi dan Abbas ya tahi ya rawaito wani hadisi yake cewa idan mutun yayi rishin lahiya a cikin watan Ramadan sai ya zamanto wato misali bai ba azumi har ya mutu, to me za a yi? Ba za a yi mishi azumi ba, kawai abinda za a yi at'ama anhu wa lam yakun alayhi qada, sai a ciyar mishi wato da abinci, ba zai zama to an mishi wato ramuwa ba. Wa in kana alayhi nazar, amma yace idan akwai azumi wanda yake na bakance akan shi, to sama anhu waliyu, kenan waliyin shi sai ya rama mishi wannan azumi, kenan waliyin shi sai ya rama mishi wannan azumi. Kenan wannan dalilai ne duka malai yake kawo maka akan shi wanda yake ake bin shi bashin Ramadan ya mutu bai rama ba, to ba za a rama mishi ba, kawai za a yi kokari a yi mishi wato sadaka ta ciyar da abinci na kowace rana da ake bin shi miskini. Amma idan ya zama to nazar ne, shine za a rama. Sai malam ya ce wa min al-ma'lumi anna ibn Abbas radiyallahu anhuma huwa rawi al-hadith ath-thani wa khasatan annahu rawa hadithan fihi nassun ala anna al-waliy yasumu 'ala al-mayyit sawma nazar anna sa'd ibn ubadah radiyallahu anhu istafta rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qala إن أمي ماتت عليها نذر فقال أقضيه على أنها. أخرجه الشيخان وغيرهما. واتو ابن عباس شيني رويت ون حديثي يكي تشوى واتو دليلي يا رويت ون حديثي كما أكن نصي تشوى ولي متن شيزي إي ما واتو وندي يمت أنا بيش أزمي ننذر أزمي shine sa'anna sa'ad bin ubada sa'ad dan ubada yarda Allah ta tabbata a gare shi ya tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mi inna ummati matatu alaiha nadar, wato mahaifiyar shi ta rasu alhali kuma akan ta akwai wato bakance da ta yi na azumi, sai yace faqala aqdihi anha, shin zan iya? Faqala aqdihi anha, sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace mishi wato karama mata wannan. Kenan wannan duka malam yana kawo maka da ya tabbatar maka da wanne ne ake yin ramuwa azumi. Wa na'am. Bakance nazar. Ba ta san ba bakance. Kamar alƙawari za a ce ko? Shine ka ce za ka yi misali wannan muka bada, ba ka zuba warkan karatu. Nan ma mutum ya yi alwashi ya ce in na samu kaza zan yi ma Allah kaza. Misali ka ce in ka samu examen zaka yi sadaka da jika goma, to haka kamar misali wannan. Amma wannan duk da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani hadisi da yake nuna Annabi ya yi hani akan nazar, amma ba hani ba na tahari na haramci ba, yake cewa a'a hani ne kawai yayi, saboda mene? Shi duk wanda yake nazar din nan yana ganin ba zai iya ma Allah subhanahu wataala ibada ba sai ya zamanto muqabil, wato ba ni umbaka, to Allah zaka ma banin baka, shi yasa mafi yawa zaka ga wani Allah sai ya sharafce shi. Kamar yanzu wanda ya yi miliyan 10 na naira, yace Allah in ya bashi miliyan 10 na naira zai azumi 1000, ba ai ba sati sai Allah ya bashi miliyan 10, kaga wannan Allah ya sharafce shi, to azumi 1000 wata nawa ne? Shekara nawa ne? To kaga wannan ai jarabta ce Allah ya yi mishi. To shi yasa kuma wani hi yazo wato sai yazo yayi azumi yayi ba kan cin cewa idan nayi kaza Allah idan ka bani wani abu misali yana son wani abu zan yi kaza sai Allah ya ki baka abu sai zamanto mutun ka gani daman kike kace to a daman to daman nan nace a bani to ba bani ba gwadai ba ka gani kenan annabi shi yasa annabi yace yake cewa ana kwata ibada ne daga bakhil daga marowaci ne ake kwata ibada yazo yayi dalilin wani abu da yake so to kaga ai bai yi ba kai kace sai zan faka ma wa Allah sallah nafila sai ya baka kaza ba kai ba azumin kaza sai an baka kaza to kaga ni bai yi ba bak san batanin da Allah subhanahu wataala yayi maka kenan shine yake ce ma bakance ko kuma babu wata hausa alƙawali alwashi je karatun mana hawani hausan na akai na'am yace wa hadha tafsil muwafiq li qawa'id ash-shari'a wa usulaha kama waddaha al-allama ibn al-qayyim fi i'lam al-muwaqqi'in wa zadahu tawdihan wa tahqiqan fi tahzib sunan ibn abi daud fa 'alayka bihi fa innahu muhim mana yace duka wannan rabarabar bayanan nan da suka zo a fassale cewa shine yayi daidai da ka'idodi na shari'a ta addinin musulunci da kuma tushenta kamar yadda Imam Ibn al-Qayyim yayi bayani a cikin littafin shi Ilamul Muwaqqi'in yayi bayani wanda yake shafiyan haka kuma a cikin Tahzib Sunan Abi Dawud wato mujalladi na biyu a rakami na 279 shi ma yayi bayani sosai mana yace kayi kokari kayi ruko da wannan saboda muhimmi ne kenan shine akan abin da ya shahi wato wannan gaba ta uku kenan akan abin da ya shahi ramuwa azumi kenan shine azumin nazar ake ramuwa na Ramadan ciyarwa ake inna nafila ne kenan wannan shi babu wato ramuwa sai ma ne yace abu na hudu na'am
to din kafara ne na zahari da na kisa suwan dan mutum da gida ko shi kenan
kafara na zihari wallahu Allah ta'ala alam wannan zai zamanto maka la'alla ya zamanto qiyasan da Ramadan ko kuma ya zamanto babu ramuwa kan shi wallahu ta'ala alam eh amma da Allah kai istifsari gaba kenan la'alla ka samu shafi misali cikin Ramadan hadisi ya gabata da muka karanta wato anan hadisin Anas yarda Allah ta tabbata a gare shi azumi yazo Anas bai iya yin azumi sai ya gama wato abincin mutum yayi daro katan daro yayi na abin da ya shafi sari shine abinci nama ya gayyato mutum 30 miskinai suka ci kenan wannan yayi zamantawa kowace rana ta azumi kenan mutum yana iya gama gabaki daya ko kuma kai shi fardan fardan ko kuma iya gurgurdan yanda zaka iya na'am ko kai rabi ce da ya wani rabi rabin azumi kai wannan dan ya ku yauwa rabin wata eh kai sha biyar biyar kenan lalla zan mu zo kan shi insha Allah zan mu zo kan shi zan mu zo kan tambayoyi an yi da karatu ko kuma wajen malam babba a tayi ai tambayoyi aiwa ba kance kuma ana ce mishi addawal addawal ko addawal tayi kenan duka wannan yara Hausa ne abu na hudu ma da yake cewa wa man mata wa alaihi sawmu nadhar wa sama anhu rijalun bi adadi al-ayami allati alaihi ijaza wato mutumin da ya mutu misali mutum ne yayi bakancan yayi addawal in cewa zai yi azumi 10 sai ya rasu to shine ma da yake yace to wa sama anhu rijalun bi adadi al-ayami allati alaihi ijaza anhu sai aka samu mutane daban-daban mutum 10 kowa ya mishi azumi daya to wannan yayi mishi ya ishe shi kenan ba dole ba a ce he mutum guda zai rama mishi gabaki daya kenan shine ma da yake so ya gwada maka halaccin mutane da yawa suna iya gamuwa wannan ya mishi 3 wannan ya mishi 2 wannan ya mishi har azumin to an gama mishi wato azumin nazar din da yayi kenan wannan shine jikalul hasan imam al-hasan yake cewa in sama anhu 30 rajulun kullu yawmin wahidin yakullu kulla wahidin yawman ijaza ina aka samu misali mutum 30 suka yi mishi azumi kowa kenan guda yace shi ma ya halatta ammal it'am yace amma ciyarwa fa inna jami'a walihu masakin bi adadi al-ayyam allati alayhi wa ashba'ahum ijaza ce idan ya zamanto ciyarwan ma aka samu gabaki daya waliyin shi ko kuma wasu na kusan shi miskinai ne sai zaman to ya ciyar da su garwadan kwanakin shi ma ya ciyar da su suka koshi wato kullu shi ma yayi wa kazalika fa'ala Anas radiyallahu anhu haka Anas yarda Allah ta tabbata gare shi yayi kamar hadisin da muka kawo kenan wannan mun gani akan abubuwa guda hudu wajen ramuwa azumi abu na farko muka ce abin da ya shafi ramuwa azumi shine wato kai kokari ka rama shi kafin wani ramadan ya zo kenan misali kana ba dole ba ne fa daya bayan ramadan kai kenan kana iya yin shi kadan 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 har zuwa wato wannan wata irin da muke ciki sha'aban abu na biyu shine wato babu ba wajibi bane ke kai su ajere kenan kana iya kai ajere kuma kana iya kai ba ajere ba in ramuwa ne abu na uku shine wato abin da ya shafi mutumin da ya mutu ana ban shi azumi zai zaman to azumin da za a rama mishi shine azumi na addawal azumin da Ramadan kuma za a ciyar wato a madadin shi kenan wannan shine abu na hudu kuma shine idan ya zamanto yana ana bin shi azumin mutane da yawa suka rama mishi wannan yayi daya wannan yayi biyu wannan yayi uku shi ma yayi haka ciyarwa idan ya gaggama mutane da yawa ko aka zama wasu aka ciyar su ma yayi kenan wannan shine malam abin da ya kawo mana akan fasali na al-qada sai fasali na 17 malam yake cewa al-kafara wato kafara misali wanda ya azumi ake ban shi kafara kamar yanda muka gani wato hadisi na wato mutumin da yazo jan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa halaktu halaktu annabi ya tambaye shi me ya halaka da kai shine malai yace maka abu na farko taqaddama an abi hurairah radiyallahu anhu fi ar-rajul alladhi waqa'a ala imra'atihi fi nahari ramadan wa anna alayhi al-qada wal kafara wa hiya itqu raqaba fa in lam yajid fa siyam shahrayn mutatabi'ayn fa in lam yastati fa it'am 60 miskina wato ya gabata kamar a karatun mu na jiya hadisin abi hurairah yarda Allah ta tabbata a gare shi da mutumin da yazo ya afka ma wato matar shi a cikin yini na ramadan yana dauke da azumi cikin jurni sai ya je ga iyalin shi to abin da yake kan shi shine zai yi ramo na farko wannan azumin da ake bin shi sannan kuma yayi kafara ta azumi wata biyu a jere tayyib kafin wannan aikin da zai yi shine itqu raqaba zai iya wata wato bawa in bai samu ba shine zai yi wannan azumi shahrayn mutatabi'ayn wata biyu a jere in bai samu ba sai ya zamanto ya ciyar da miskini sassan to in bai samu ba miskini sassan in bai samu ba abin da zai ciyar da miskin nan kenan sai shi ma rango mai zo mishi kamar yanda wancan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka ciyar da yallanka da dabina shine ya ce waqila wasu ma da bai sun ce inna kafaratul jima'a ala tahyir la ala tartib lakin idza alladhina ra'u tartib akthar falwayatuhum ارجح لانها اكثر عددا ولان معهم زياده علم حيث اتفقوا على ان الافطار كان بالجماع ولم يحدث هذا في الروايات الاخرى ما يجي واسمع لما يسن فتاي cewa kan kafara da mutun zai yi ta kusanta da iyali da yi a cikin watan ramadan a cikin wato wini shine ala tahyir la ala tartib kama ba akan akan zabi ne ba akan jere ba misali in kai kana da wadata akwai bayi abu na farko kawai da zaka yi shine wato iyau ta bawa to wasu sun ta kan cewa ajira ne sai in bakka da wannan zaka yi wannan sai in bakka da wannan zaka yi wannan wasu kuma suka ce a'a ala tahyir kawai cikin wannan ukun zaka zabi guda kai shine malai ya kawo maka wannan misali yace amma dai alladhina ra'u tartib malaman da suka tafi kan cewa ajira ne sai in bakka da wannan zakai wannan in bakka da wannan kai wannan su suka yi yawa su suka yi dalili mai karfi kenan shine yake nuna maka kenan in ka zo ba ta zakai ba a baka iya yin ba azumi kawai gashi kuma kana iyawa kawai miskini zakka ciyar a baka ce ba haka kenan abinda zakai shine idan bakka da na farko yau ta bawa sai ka dawo azumi an same ka da rauni ne baka iya azumin to kun zaka dawo ciyarwa in baka iya ciyarwa sai ya zamanto wato na gaba shine malai yace wa man alima hujjatan ala man lam ya'lam wa mimma yarjih tartib aidan annahu ahwat wa li anna al akhd bihi mujzi sawa'un kunna bi tahyir aw la bi khilaf al aks wato yake cewa game da wanda ya san hujja shi yafi da mutumin da bai san hujja ba wannan wanda suka rawaito dalilin cewa ala tartib ne kenan ya zamanto sun yi karfin dalili kuma ya zamanto an dauki wannan ala tartib in shine yafi zamantawa wato kusa da abin da yake shari'a sai malam yace saniya abu na biyu man lazimatu alkafara wa ajiza anil itqi aw siyam aw al it'am fa innaha tasqutu لأنه لا تكليف إلا مع القدرة قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واتو متمن دا كفارة ونن تزمن تو واجبي أكنش ياكو سنتي يالين شاتكي مون رمضان كما يزمن تو بيت إذا كدن دزي إيو تباوا بيئي يين أزم بيئي تجد دا مسكينة مالي انتي سو تاسب كرغاليش سبو دمي سبو دا تكليف الا ما لا يوجد حكم لانه لا تكليف الا ما القدره سبو دمي الشريعه با دورا مكا وني ابو سي ان كان دا ايكون ين ابو كما انت مكا غني فرقو فرقو wannan littafin qaida musuliyya alqudra manatu taklif wato yi shine yake zaman tawwa samun ikon yin shine yake zaman mutawwa taklifi ya hauka kan shari'a kan shari'a kenan yake cewa shine ya kawo dalili yace la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kenan dukan mutumin da bazai iya ba bai iya wannan bai iya wannan bai iya wannan zata sabka gare shi wa bi dalil mal yace fi'il rasul sallallahu alaihi wasallam faqad asqata al-kaffara an ar-rajul indama akhbarahu bi is'arihi wa dafa'a ilayhi arqan fihi tamr liyut'imahu ahlihi wato kuma da dalili da annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya zamanto mutumin nan da muka bada labarin shi a hadisin Abi Huraira yace ka iya yau tabawa yace a ci ka iya yin azumi wata biyu yace a ba zai iya ba wata daya ma ya kasa barantana biyu aka ce ka iya ciyar da miskini yace shi gabaki ɗaya Madina babu wanda ya kai shi talauci da aka kawo mishi abinci annabi sallallahu alaihi wasallam yace to dauki darun da dinu ka je ka ciyar da iyalanka kenan nan kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauke mishi wato wannan shine malamai suka ce to wannan dalili ne akan mutumin da ya zamanto wato bai zai iya ba gashi nan bai iya kowanne daga ciki kenan tana iya wato sabta da shi sai malamai yace abu na uku wala yalzamu almar'a kafaratu li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ukhbira an fi'lin jara bayna ar-rajuli waz-zawja wa lam yujib ar-rajul illa kafaratu wa lam yujib ar-rasul sallallahu alaihi wasallam illa kafaratun wahida wallahu a'lam to shi wannan da yaje ya kusanci iyalin shi aka ce zai kafara to ita ma tawba batai ko zatai dan me sa nan ma da yace kafara ba za ta zamanto wa kanta saboda mi annabi sallallahu alaihi wasallam ai da aka gayi mishi labarin ya san abu ne ya faru tsakankanin mutum namiji da mace amma bai ce ba a kira mata ita ma hita yi wato kafara annamijin kawai aka dora ma to kenan wannan shine yace kafara bata hawa kan ita matai wallahi ta'ala a'lam malamai anan suke karin cewa amma idan ya zamanto matai ita da radin kanta misali ba akan tilas bane ba da radin kanta akai wannan abun to wasu malamai suke ganin a kafara ita ma zatai tunda ta sani sai ta san kaidodin shari'a ta san abu ne wanda bai halatta ba game da mutum a wannan Ramadan yayi wasu malamai suke ganin cewa to a lokacin ita ta san wannan da gangama ko kuma ita ta janyo fitine to wannan zata yi kafara amma idan ya zamanto ba akan tilas ne to wannan ba zata yi kafara ba wallahi ta'ala a'la wa a'lam kenan nan karshen abin da malamai ya kawo akan abin da ya shafi kafarat sai malamai yace alfidiya fidiya waye zai fidiya kuma ya nini kan abin da ya shafi wato wanda bai azumi wanda zai ciyar da wanda zai rayu wannan mas'ala zata zo ne kan wadda take da juna biyu da kuma wanda take da wadda ta aihi me wadda ta aihi da take riro take shayarwa shine malamin yace abu na farko alhamil wal murdi'a idza khafata ala nafsiha ala nafsihima aw waladayhima aftarata wa at'amata kulla yawmin miskina wa shahidu zalika min kitabillahi wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin kama da wadda take da juna biyu ko kuma wadda take da take shayarwa take reno idan suka ji tsoro akan wato karan kansu ko kuma akan yaran su to zasu zamanto su sha azumi sannan kuma su ciyar da miskini a kowace rana nan wannan mas'alar ta mai reno da mai sharuwa akwai maganganun malamai da yawa akwai maganganun malama akwai ban manta ba wajen kauli ya kai 6 ko 7 akan wannan masala. To amma wannan mazhaba ta Abdullahi dan Abbas, Abdullahi dan Umar da kuma inda dalilai wato suka kawo, kin insha Allah zan mu saurare ta. Yake cewa shahidu zalika min kitabillahi azza wa jalla, wato dalili akan haka shine daga littafin Allah subhanahu wa ta'ala. Yake cewa wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin, game da wanda zasu iya yin azumin amma zasu sha wahala, zasu ciyar da miski, zasu fidya, su ciyar da miskini kenan a kowace rana. Malai ce wajhul istidlali anna hadhihi al-aya makhsusun bi shaykh al-kabir wal mar'at al-ajuza wal marid alladhi la yashfa la yushfa wal hamil wal murdi'a idha khafata ala nafsihima aw waladayhima kama sayati bayanuhu an ibn Abbas wa ibn Umar radiyallahu anhuma. Malai ce istidlali ko kuma wannan aya wato an tsida ta ne akan wa ash-shaykh al-kabir, latijo wanda yake wato ya latijan ta gaben iya azumi zai aje azumi wato ya ciyar, haka wal ajuza da kuma wadda tsohuwa da kuma marar lahiya alladhi la yushfa, wanda wannan rashin lahiya ta shi kawai an san ba zai warke ba da ita, haka kuma wal hamil wal murdi'a, da wadda take da juna biyu da wadda take shayarwa, idan amma su da sharadi idan suna jin ma kansu tsoron la'alla hallaka ko kuma dan nasu ya zamanto ya hallaka ya an cutar da shi. Misali wadda take da juna biyu idan ba ta ci ba abinci, misali zai zamanto ta cutar da kanta da danta, to wannan zai ta aje azumi ya zamanto ta ciyar da miskini. Misali wadda take shayarwa idan ba ta ci ba abinci zai ta cutar da kanta kuma ta cutar da dan, ba zai samu ba shi ma abinci tunda nono yake sha, to shi ma ita ma zai ta aje azumi ta ciyar. Zamu zo mas'alar ba tarama ba ta ciyar mas'ala ce wanda akwai sabanin malamai kenan, lasiya ma mazhaban malikiya, lasiya ma malikiya da Yesu nan da za a halafa musu. Sai malai yace abu na biyu, yace alimta akhal iman fi ma mada anna hadhihi al-aya mansukha, wato ya kai dan uwan imani a baya mun ga wannan aya mitece mansukha ce, mansuha ce an shahe hukuncinta, amma da aka dawo sai aka ce wannan tana kan su ash-shehu wa sheha, wato latijo da latijuwa, kamar yadda Ibn Abbas suka tai kan haka ne da Ibn Umar. Shine yace da hadisi Abdullah ibn Amr wa Salma ibn al-Aqwa radiyallahu anhuma illa annahu sabata an Ibn Abbas annaha ghairu mansuha wa annaha fi shaykh al-kabir wal ajuza la yastati'ani an yasuma falyut'ima kull yawm miskina. Ce wannan aya mun ji a baya cewa an shahe ta, sai ta zo akan wa, sai ta dawo kan mutumin da yake wato latijo ko kuma wato mace wadda take latijuwa ba za su iya yin azumi ba, sai su aje azumi su ciyar. Yace walihaza qad yazunnu anna ibn abbas mukhalifan lil jamhuri sahaba aw annahu mutanaqidun, wannan yake nuna cewa wani yana iya tunanin cewa Abdullahi dan Abbas kamar ya saba ma wato jamhurin malamai ko kuma ya an samu tanakuli, saboda malamai sun ce mansuha ce, shi kuma ya ce ba mansuha ba ce ba, tana magana ne yanzu akan sheikh wa sheikha, kenan zai zamanto kamar an ya saba ma wato wasu daga cikin malamai. Shine malamin yace wa khasatan idza arafta annahu sarihun bin nasf fi riwayatin ukhra rukhisa li sheikh al kabir wal ajuzah al kabira fi dhalika wa huma yutiqani sawm an yuftira in sha'a aw yut'ima kulla yawmin miskina wa la bada alayhi ma summa nasakha zalika fi hadhihi al-aya faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Yace la siyama idan ya zamanto mutun ya bayyana gare shi cewa wannan ayar da tazo cewa faman shahida minkum ash-shahra falyasum, duk wanda wato watan azumi yazo lahiyan shirautu ya azumce shi, yace a ce ta shahi mutumin da yake latijo da latijuwa ba za su ciyar da miskini ba, to mutun yana iya daukan cewa wannan aya shine malai yace wasabata li shaykhul kabir wal ajuzatul kabira idza kana la yutiqanu sawm wal hula wal murdi'a idza khafata aftara wa at'amata kull yawmin miskina. Ce sai ya tabbata cewa wannan aya da aka shahida akan gabaki daya sai ta dawo kan mutumin da yake latijo da kuma latijuwa da kuma wadda take da juna biyu da kuma wadda take mai shayarwa, idan sun ji tsoro a karan kansu sai zamanto da diyansu sai zamanto sun aje azumi sun ciyar da wato miskini a kowace rana. malam yace waqad nazara alqawmu ila zahiri riwaya almutaqaddima inda al-bukhari fi kitab at-tafsir wato wasu daga cikin malamai sun duba sun gani wannan riwaya wanda ta gabata a cikin littafin imam al-bukhari sahih al-bukhari cikin tafsir yace as-sarihatu fi nafi an-nasr wato ta bayyana game da wato kore abin da yake an shahi wato ai fazannu anna habar al-umma aw habar al-umma mukhalifan al-jumhur as-sahaba lima sadimuhu bi riwayatin sariha fi an-nasr za'amu annahu mutanaqid sai wasu malamai suke cewa ai Abdullahi dan Abbas wato ya saba ma jumhurin malamai suka da suka samu wancan riwaya cewa a Abdullahi dan Abbas kenan ya saba ma jumhurin malamai cewa wannan ayo da suka ce an shahe ta shi kuma ya dora ta kan wato al-sheikh wa sheikh sai malamin yace wal haqqu alladhi la rayba fihi anna al-aya mansuha abinda yake gaskiya wanda babu shakka a cikin shi babu kokonto shine wannan aya an shahe ta lakin bi mafhumil akademiyin lin-nasr faqad kana al-salaf as-salih radhiyallahu alayhim yutlikuna an-nasr ala raf'i ad-dalala al-aam wal-mutlaq waz-zahir wa ghayriha taratan أما بتخصيص أو تقييد أو حمل المطلق على المقيد وتفسيره وتبيينه حتى إنهم يسمون الاستثناء والشر والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع الدلالة الظاهرة وبيان المراد فالناسخ في لسانهم هو البيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه ما لي سيميروك تكين أصول الفقه سيتما يكسن تي أوجن سلف مقباتان كي إذن سكي itlaqan cewa an shahi abu suna magana akan an shahi shi ga baki ɗayan shi istidlalin da ya an shahi shi am'in shi da mutlaqin shi da muqayyadin shi duka an shahi shi wani lokaci kuma sai su ce an shahi shi amma an khassashe shi ne wato ga wani abu an takaita shi ne ga wani abu ko kuma an ce wannan abun ana dora shi ne game da abu kaza ba ga baki daya ba kina akan shahi ko kuma yana tafsirin kaza ko kuma yana bayyana wani abu kaza har suke cewa wannan istisna'i ne wato na shar'i akan wani abu ko kuma wata siffa ce ta nasakh wato akan wancan an shahi shi an bar wani hukunci wannan kina shine ma da yake cewa wannan aya yana ma bayani ne wannan aya an shahi ta amma hukuncin ta sai aka dora shi akan wasu daga cikin dindiguna mutane wanda ba za su yi azi kina shi sunne al-sheikh wa sheikha da kuma abin da ya shafi murdi'a wal wato wal hubla kenan wannan aya kan yana kanta shine cewa ma'lumun anna man ta'ammala kalamuhum ra'a fihi ma la yahsa min zalika wa zala anhu ishkalat aw jabaha hamlu kalamihim ala al-istilah al-hadith al-muta'akhir walladhi yatadamman an yarfa'a hukmu shar'i mutaqaddim bi dalil shar'i muta'akhir bi-nisbah lil-mukallafin to dukkan mutumin da ya duba game da dalilan da suka zo wajen malamai da ra'ayoyin su zai gani abinda zai bayyana gare shi wato kan wannan aya a ina ne aka dora ta sannan kuma wancan iskal da yake kan shi zai zama to ya goshi yanan sai ka zama to ka dora maganar da suka yi tana daukan wani hukunci na shari'a wanda ya gabata game da wani dalili wanda zai zo daga akhir kenan wannan shine yake gayi maka kenan nasikh wal mansukh nasikh in yazo ya shahi wancan amma dai to wannan in yazo ya shahi wancan yana iya shahe shi amma ya bar wani hukunci daban daga kote kenan shine malamin yake so ya gani maka sai ya ce wa yu'ayyidu hadha al-ma'na abinda yake karfafa wannan ma'anai annal aya amatun li kulli mukallaf wannan aya ga baki daya take ga dukkan wani mukallafi tashmalu alladhi yutiqu as-sawm wal ladhi la yutiqu as-sawm tana wato zuwa ga wanda zai iya yin azumi ga wanda kuma wanda ba zai iya azumi وشاهد ذلك في السنة ما رواه إمام مسلم عن سلمة بن الأكوع أنه قال يتي دليلي أكن سنة شيني أبن دي زودة تكن سيو مسلم دي سلمة بن الأكوع يرد أن تتبتع قريش يتي كنا في رمضان على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى نزلت آية فمن شهد منكم الشهر فليصم wannan ayat da tazo wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin a farkon musulunci ya kasance wanda ya ga dama zai yi azumi kenan ya zo shamil gabaki ɗaya ga kowane musulmi wanda ya ga dama zai yi azumi wanda ya ga dama zai iya azumi amma sai ya ci da miski a haka ake gabaki ɗaya sai mi tazo sai aya ta zo cewa faman shahida minkum ash-shahra falyasum kamar wanda bai muni bayani kan wannan aya a farko sai aya ta zo duk wanda ya zamanto azumi ya zo yana nan to kawai yanzu ya yi azumi wancan zabin da aka bada an gusa shi to sai zaman to zabin kenan shine Abdullahi dan Abbas ya dawo kan lattijo da lattijuwa wanda ba su iya yin azumi wanda zai ba su wahala ai lattijo misali zai iya yin azumi amma zai sha wahala kenan shine wa alal ladina yutiquna su zai iya yin azumi amma da wahala to fa fili yadun ta'am miskin wato su yi ciyar da miskini akan kowace rana shine ce wala alla ishkalan yuhaddis hadith ibn Abbas al-Musarrih bin Nasr anna rukhsa كانت للشيخ والشيخة وهما يطيقان لكنه يزول إذا تبين لك أنه لتدليل وليس للحصر والدليل هذا الفهم الحديث نفسه فإذا كانت الرخصة للشيخ والشيخة ثم نسخت وبقي للشيخ والشيخة فما المعنى هذه الرخصة المثبتة المنافية إن لم يكن ذكر هؤلاء بالتدليل للتدليل وليس للتحصير فيك تمك إشكالي قبائكي مسألة دتكي كم ونن la'alla ya zo ne daga hadisin Abdullahi dan Abbas da yayi bayani akan shi sheikh tsoho da tsohuwa kuka ce kai tayi tsoho da tsohuwa idan ya zamanto wato zasu iya yin azumi amma zasu sha wahala idan zasu zamanto su aiye su ce da azumi kenan wannan dalilin da ya zo an takaita shi ne ga su tsoho da tsohuwa bai zamanto ba an yi shi ne wato gabaki daya wannan shi hadisin wannan na Abdullahi dan Abbas haka yake fahimtar da mu cewa shi tsoho da tsohuwa wato karkashin wannan ayat wa alal ladina yutiquna fidyatun ta'am miskin sinana haka kuma wato malamai suka yi ilhaqi wato mashmi shayarwa da kuma wanda take da juna biyu sai ya ce fa idan tabayyanta zalika wa aykanta bihi faqad sabata ladayka anna ma'na al-aya mansukha bin-nisbah liman yutiqu siyam wa ghayru mansukha bin-nisbah lilladhi la yutiqu as-siyam wal hukm al-awwal nasakha bidalil al-quran amma hukm ath-thani fa sabata bidalail as-sunnah wa lam yansakh ila yawm al-qiyam ci sai ya bayyana gare ka idan ka fahimci duka wannan cewa abin da ya tabbata shine waccan aya an shahita da mi game da liman yutiqu siyam game da wanda zai iya azumin kuma an shahe daga wanda ba zai iya yin azumin ba hukuncin farko dalilin qur'ani ya shahe shi shine faman shahida minkum shahra falyasum ya shahe shi kuma hukunci na biyu sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da shi yayin zamanto yana ne kenan shine yake yace wa ayyu da haza ma zakara ibn abbas ke riwayatin sariha fi an-nafas fi an-nasakh yace abinda zai karfafi wannan shine riwaya da tazo daga Abdullahi dan Abbas wanda take sariha wa sabata da Sheikh al-Kabir wal Ajuz al-Kabira idan kana la yutiqani wal hubda wal murda idan khafata aftarata wa ta'ima wa ta'amata kulli wa miskina wato he tabbata cewa lattijo da lattijuwa wanda suke ba zasu iya wato yin azumin nan zasu iya amma zai zamanto wato ba zasu sha wahala da haka da wanda take da juna biyu da wanda ta zamanto wato take shayarwa suna yin tsoro wato akan diyansu ko kuma kansu sai zamanto su ciyar da wato kowace rana miskini wannan yace wa yaziduhu wuduhan hadith Mu'az bin Jabal radiyallahu anhu abinda zai kara bayyana maka da shi ya haskaka maka shi shine hadith Mu'az yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa amma ahwal siyam yace game da wato halayen azumi fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-madina fa ja'ala yasumu thalathata ayyam min kulli shahr annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina sai zamanto a kowace wata annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumta wato kwana uku wa siyam ashura da azumin ashura thumma inna allaha farada alaihi siyam sannan allah ya farlanta mishi azumi fa anzala sai ya sabka mishi da ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam wato ya ku wanda kuka yi imani an farlanta muku wato azumi shine azumin watan ramadan haka kuma allah ya sabka mishi shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran simini fa asbata allah siyamahu ala al-muqimis sahih wa rafa'a fihi lil-marid wal-musafir wa sabata al-it'am lil-kabir alladhi la yastati'u siyam fahadani hawal hawlan sai zamanto an tabbatar ma annabi sallallahu alaihi wasallam azumin watan ramadan game da mutumin wanda yake zamne wanda yake da lafiya aka sawwaka ma wato maran lafiya da wanda yake bulaguro sai aka tabbatar kuma da me da ciyarwa akan azumi ga mutumin da dattijo wanda bai iya yin azumi malai yace fa hazalul hadisani sarihani wannan hadisan guda biyu a bayyana suke fi bayani annal aya mansukha bin nisba lil ladhi yutiqu siyam sai zamanto wannan aya an shahe ta game da mutumin kawai da zai iya azumi wa ghayru mansukha bin nisba lil ladhi la yutiqu siyam amma game da mutumin da ba zai iya yin azumi ba wannan aya ba shahe ta kenan wa alal ladina yuqunahu fidyatu ta'am miskin ga wanda zasu yi azumin zai ba su wahala kenan su ba shahe musu ba wato wannan zasu ciyar da wato azumi lizalika fa ibn abbas muwafiqun lis sahaba shi yasa kenan a wannan bayanin da ake cewa ibnu dan abbas ya sa amma sahabbai ya zaman to ya tabbatar da yana tare da sahabbai wa hadisuhu muwafiqan li hadisi abdullah ibn amr bin salma sannan kuma hadisin shi yayi daidai da hadisin da ya gabata na abdullah dan amr dan salma yadda Allah ta tabbata gare shi yace wa kadhalika ghayru mutanaqidin li qawlihi laysat mansukha yace sannan kuma bai samu ba tanakudi da wancan hadisan saboda abdullah dan abbas yace wannan aya ba mansukha ce ba yufassiru qawluhu innaha mansukha ay innal aya makhsusatun wa bihadha yatabayyanu anna an-nasakh fi fahm as-sahaba yuqabil at-takhsis wat-taqyid yake cewa wannan gene yake bayyana gare ka cewa shahi hukunci a wajen sahabbai yana nihin wato shahi ana iya shahe shi akan takaita wani abu ko kuma ya zamanto an yi dalil an takaita shi game da wani mafhumi daban sai ma da yake cewa wa taqayyid fi mafhumil usuliyyin almutaakhirin kuma yake muwafaqa game da kayyadewa a wajen malaman usuli wanda suke wato almutaakhirin li hadha al-amr ashara al-qurtubi rahimahullahu ta'ala fi tafsirih haka imam al-qurtubi yayi ishara wato a cikin littafin shi na tafsiri bane yake cewa wala annaka akhi muslim tazunnu anna ma sabata an ibn abbas wa muaz radiyallahu anhuma mujarrad ra'y wa ijtihad wa ikhbar wa huwa la yarqa ila musaf al-hadith al-marfu الذي يخصص عام القرآن ويقيد مطلقه ويفسر مجمله وجبهه والجواب كالآتي ملائكة تيوى لألا يزمن تويا كيدون قوى مسلمي كانت نانين تيوى عبد الله الآن حديث عبد الله الآن عباس لكمنا عبد الله الآن مسعود مجرد رأيين سكبادا باوي كوكما اجتهادين سكبادا malaiti a ba wannan bane ba abinda zai maka bayani shine zai kawo maka amsoshi ta hanya guda biyu ke cewa inna hadaini alhadithaini lahumma hukmun rafi wannan hadisan da abdullahi dan mas'ud ya kawo suna da hukuncin wato rafi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda duk lokacin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadu wata magana wadda ba zai kwade ta ba ta fuskar ra'ayi to wannan yana da wani hukunci shine hukunci wato na marfu'i kamar annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya gaye shi wannan ittifaki ne na malamai gabaki daya kenan fa la yajuzu lil mu'mini yuhibbullaha wa rasulahu an yukhalifahuma bi halata ga mutum mummuni ya zamanto ya saba ma wannan magana idza sabata ladayhi li annahuma ja'u fi tafsirin yata'allaqu bi sababin nuzuli ay inna hazaini sahabiyyain ladayhi shahida alwahyi wa tanzil akhbara anil aya min alquran annaha fa nazalat fi kaza fa hadana hadithani musnadan la rayba fihi malaiki cewa wato abin da ya shahi wannan hadisan da suka zo cewa game da wadda take shayarwa ko kuma wadda ta zamanto tana da juna biyu zatta ciyar da miskini kamar hadisai ne wanda suke da hukuncin dagawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan macen da ta zamanto tana shayarwa ko kuma tana da juna biyu abin da yake kanta idan ta ji tsoron wato a karan kanta ko kuma ta ji tsoron danta to zai zamanto ta daje azumi sai ta ciya haka kuma latijo da latijuwa wanda wasu mazahib zaka gani za su rama wanda me dalilin wancan malaman shine sun yi wato ilhaqin su ga mutanen da yake da bulaguro ko kuma bai da lafiya kina wannan mas'ala ce wanda take lokaci ya riga ya tafi sannan kuma abin an shiga usulul fiqh da yawa kuma yana da tsawo la Allah gobe kuna karatu kenan sai ranan litinin ko talata tayi insha Allah dai nan mu dakata ganin lokaci yayi kenan insha Allah bayan karatu mun gani jirgin da fata abin da muka yi daidai Allah ba mu dada kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana insha Allah daga cikin tamu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Now.